Dakarun ran fadar shugaban kasar Chad kenan jim kadan bayan da suka yi nasarar murkushe wani harin da aka kai a fadar ta shugaban kasa a wajejen karfe 7:45 na yammacin jiya Laraba. A wata bidiyon da aka nada jim kadan bayan faruwar lamarin, kakakin gwamnati ministan harkokin wajen kasar Abdulrahman Kulamala wanne ya bayyana a tsakiyar farfajiyar fadar shugaban kasa da bindiga daure a kugunsa. Ya tabbatar da cewa askarawan gwamnatin sun dakile wannan farmaki. Kafin daga bisani, ministan ya bayyana a gidan talabijin mallakar gwamnatin Chad domin yi wa 'yan ƙasa ƙarin bayani.
Attaque de 25 assaillants, 24 plus précisément.
Yace mutanen da suka kai harin su kimanin 24 ne dauke da wukake da adduna cikin wata mota kirar dina waɗanda suka nuna alamun kamar motar ta lalace ne a kofar fadar shugaban ƙasa. A haukace suka afkawa jami'an tsaro da wukake a mashigar fadar abinda ya yi sanadin mutuwar soja ɗaya, biyu suka ji munanan rauni, sannan ɗaya ya ɗan jikkata. Suna danna kai a cikin fadar, askarawa suka buɗe musu wuta kuma nan da nan aka gama da su. 18 daga cikinsu sun sheƙa lahira, sai wasu shida da a halin yanzu ke hannun mashara'anta. Abin yana da ɗaurin kai, in ji kakakin gwamnati Kulamala wanne ya kawar da zargin harin ta'addanci. A gaskiya ni ban ga wani tsararren abu ba a wannan haraka. Na ga layoyi da kiri daure a jikinsu. Watakila an ce musu bindigogi ba za su harbe su ba. Amma kuma ba haka abin yake ba. Ba zan yi garajen ba da wani ra'ayi akan wannan al'amari ba, domin hurumin mashara'anta ne. Shugaba Muhammad Debi ya umarce mu yi wa 'yan ƙasa bayani, mu kuma tabbatar musu cewa wannan hari ba shi da wani tasiri. Babu wata barazanar da ƙasa ke fuskanta.
Aucune menace ne pèse actuellement sur le pays.
Domin jin halin da ake ciki a washegarin faruwar wannan al'amari, na tuntuɓi Abdulrazak Garba Baba'ani, wani ɗan jarida mazaunin N'Djamena.
Gaskiya ajiya jama'a da dama sun ji tsoro, kuma musamman ma wanda suke kusa da angwannin da ke kusa da fada. Amma halin yau an wayi gari, alhamdulillahi, bankuna duka sun bude, ma'aikatan gwamnati suna gudanar da ayyukansu, jami'o'i, makarantu, kowa ya tafi harkarsa, kasuwanni inda na zagaya duka na gani komai yana tafiya daidai wa daidai, kamar yadda aka saba, babu dardar ko wani fargaba ma a zukatan mutane bayan jawaban da shi wato mai magana da yawun gwamnati ya yi wa al'umma kasa baki daya.
Ganin yadda aka kai wannan farmaki a wani lokacin da dangantaka ta yi tsami a tsakanin Chad da Faransa, bayan gwamnatin Marshal Muhammad Debi ta umarci Faransar ta kwashe sojojinta daga kasar, wasu na alakanta abubuwan biyu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.